To wannan fasali ne
da zakatu bima dora kun min al-ibli
zakka bata wajaba a cikin raquma da basu kai biyar ba mutum yana da raqumi daya ko shekara nawa raqumin nan daya zai ba zakka a kansa haka nan yana da biyu ko yana da uku ko yana da hudu inda zai malki raquma hudu su shekara 100 basu karu ba basu kai biyar ba to ba wata zakka da ta wajaba a kansa shi yasa ba zakka a cikin raquman da basu kai biyar ba in raquma suka kai biyar to sannan ne za a ce a zakata wajaba in sun shekara za a bada zakata su jaza'atun ko dai jaza'a daga tumakai ko saniya daga awakai a raquma biyar a iya fita musu da akuya daya in sun shekara a matsayin zakka ko a fita musu da tinkiya wanda aka ce anan babban abin da ake dubawa shine mafi yawan dabbobin garin idan a garin awakai sun fita makai to shi mai raquma in zai fitar lalle ya fitar daga awakai koda a ce shi nasa timakai sun fi yawa amma in dai zama na sauran mutan gari awakai sun fi yawa to lalle ya ba daga awakan in kuma ya zama mutanen gari timakai sun fi yawa to koda shi nasa awakai sun fi yawa lalle ne ya fayar daga timakan in kuma suka daidaita to a sannan wasu suka ce shi mai dabbobin yana da damar ya fita wanda ya ga dama wasu suka ce a mai karban zakkar aka bashi zabi idan raquma suka kai 10 daga 5 har zuwa su kai 9 duk shekara za a bada zakkar akuya 1 ko tinkiya 1 in sun kai 10 daga nan har su kai 14 duk shekara za a bada awakai 2 ko tumakai 2 in sun kai 15 duk shekara za a bada awakai 3 daga nan har su kai 19 in sun kai 20 to duk shekara ya zama za a bada guda 4 shine cofi 20-40 idan raquma suka kai 20 to zakkarsu shine a bada tumakai ko awakai 4 in sun shekara daga nan kuma ana bada awakai 4 ko tumakai 4 har raquma su kai 24 mai raqumi 24 suka shekara zakkar da zai bayar tasu shine ya bada awakai 4 ko tumakai 4 to kuma idan raquma suka haura 24 fa suka kai 25 to a sannan sai a daina bada zakkar su daga tumakai ko awakai a koma bada zakkar ta su daga cikin su shine aka ce ana bada mintu mahari wato wadda take an yayita an yi ciki da sakuwarta a raquma 25 in sun shekara ita ce bintu mahari wato yar mai ciki wadda wato tana da ta kai shekara 2 kenan idan ya zama ba shi da bintu maharin to sai ya bada ibnu labune shine wanda yake ya shiga ya cika shekara 3 ya shiga a cikin ta 4 wato wanda an haifi mai bin sa ana bata nono shine ma'anar ibnu labune wanda yake namiji daga nan kuma ana bada bintu mahari duk shekara har raquma su kai 35 raquma 35 in sun shekara bintu maharin dai za a bayar in kuma babu bintu maharin a bada ibnu labune in raquma suka haura da guda daya suka kai 36 to abin da ya wajaba a cikin su bintu labune ana bada hikka a cikin raquma 46 wato daga 36 har zuwa sai 45 duk bintu labunin ake bayarwa zakka sannan suka karu da daya suka kai 46 to sai a bada hikka wacce ce hikka wato wadda ta isa a fara dora mata kaya wadda ta isa a ce namiji ya fara kusatarta ita ce wadda yake ta kai shekara 7 ta shiga cikin shekara ta 7 wato ana bada jaz'a a cikin ja'a wato ihdawa 60-61 in raquma suka kai 61 wato sai a bada wato jaz'a wato waccan ita hika ita ce wadda yake ta cika shekara 3 ta shiga cikin ta 4 ita kuma jaz'a ita ce wadda yake ta cika shekara ta shiga cikin shekara ta 5 ta cika shekaru 4 ta shiga cikin ta 5 wato akalla ta kai kamar watanni 50 a duniya daga 61 har izuwa 75 duk jaza'a ake bayarwa. Sannan aka suka ƙaru da ɗaya, to sai a bada bintul labunin biyu, wato in suka kai raƙuma suka kai 76. Ana bada hikka biyu a cikin 91. Idan raƙuma suka kai 121 fa, to a sannan abin da yake akwai shi mai karɓar zaka an ba shi dama ko dai ya karɓi hikoki biyu ko kuma ya karɓi bintul labunin guda uku. Wannan fa inda aka ce an ba shi zaɓi, idan ya zamo shi mai raƙuman dubbin yana da su, a raƙuman nasa akwai hikokin, a raƙuman nasa akwai banatul labunin, to aka ce shi sa'i shi zai zaɓi wanda ya ga ya fi zamowa maslaha ga wanda ake tara wa zakkar talakawa. Amma idan ya zamo shi mai raƙuman ɗaya ne kawai da su, ma'ana yana da hikoki bai da banatul labunin, ko yana da banatul labunin bai da hikoki, to ta ayyana sai ya zamo dole sa'i ya haƙura da wannan, ba ya ce da mai raƙuma sai ya kawo masa wanda bai da su ba. Abin da ya haura a kan wannan, to ana ba da bintul labunin a cikin dukkan raƙuma 40, ana ba da hikka a cikin dukkan 50. Misali, idan raƙuma suka kai 130, to me aka samu anan? An samu 51 da 40-42, shi yasa sai a ce a ba da hikka ɗaya bintul labunin biyu. In suka kai 140 fa, an samu 50-52-41, sai a ce a ba da hikoki biyu bintul labunin ɗaya. In suka kai 150, to 50-53, sai a ce hikoki uku za a bayar. In suka kai 160, 40-44, sai a ce a ba da bintul labunin huɗu. In suka kai 170, to an samu 40-43-51, shi yasa sai a ce hikka uku bintul labunin hikka ɗaya bintul labunin uku. In suka kai 180, 40-42, 50-52, shi yasa hikoki biyu banatul labunin biyu. 190, an samu 50-53-41, shi yasa sai a ba da hikoki uku bintul labunin ɗaya. In suka kai 200 fa, to anan an ba sa'i zaɓi, ko dai ya dubi cewa 50-54 ne sai ya karɓi hikoki huɗu, ko kuma ya dubi 40-45 ne sai ya karɓi bintul labunin biyar. To haka dai abin yake a dukkan 10, abin da yake wajibi zai sauya. To wama baina zalika, abin da yake tsakanin wannan duk waƙasi ne, waƙasi ne. To alhamdulillah, sai mu tashi wani sabul baqari salasu na ko